Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki mu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 4 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji cewa 'yan Najeriya da Niger na kira ga shugabannin Najeriya da su sa baki taron ECOWAS da ke tafe ya soke takunkuman da aka tsaka ba ma Niger.
Wannan takunkumi da aka sa Niger, mu mazauna Niger 'yan Najeriya, domin Allah muna cikin wani hali fiye ma da 'yan ƙasa fiye da su. Tuwa gabaninmu na Arewa su taimake mu don Allah.
Za kuma a ji cewa labaran ƙarya ya kusa kawo ruku a Kamaru. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ke gabatarwa. Wannan karan kan matakan tsuke alduhu da gwamnatoci ke ɗaukawa a ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya saboda matsalolin tattalin arziki. Amma muna amana afuwa saboda ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Ma'azu. Kudaden da Amurka ta yi tanadi don tallafawa Ukraine sun kusan karewa, sannan Ukraine na da karancin lokacin da za ta kare kanta daga lugudan wutar Rasha, a cewar daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi Shalanda Young, wacce ta yi gargaɗi cikin wata wasiƙa da ta aika wa kakakin majalisa Mike Johnson da sauran shugabannin majalisar. Young ta faɗa a cikin wasiƙar ta cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar, kudaden da Amurka ta tanadar don taimakawa Ukraine da tallafin soji za su ƙare. Ba za ta iya ci gaba da faɗar ba, abinda Young ta shaida kenan a game da Ukraine. Ta kuma yi nuni da cewa babu wasu kudaden da Amurka za ta tallafawa Ukraine da su wajen farfaɗo da kumaɗar tattalin arzikinta. A watan Oktoba, gwamnatin Biden ta buƙaci majalisa ta sahale mata ƙarin kuɗin tallafi da yawansu ya kai dala biliyan 106 don taimakawa Ukraine da Isra'ila da kuma bunƙasa tsaro a kan iyakokinta. Tallafin da Amurka take baiwa Ukraine ya zama wani al'amari mai tattare da sarƙaƙiya a siyasance, inda masu wato wasu mahukunta a majalisar da 'yan Republicans ke da rinjaye da wani ɗan kaso. Sai dai kuma a cikin wasiƙar tata, wanda fadar White House ta bayyana, Young ta ce yanke baiwa Ukraine tallafi da kuma tallafin makamai na iya baiwa Rasha galaba a kanta a filin daga. Mai shari'a a kotun laifuka na duniya, wato ICC, a jiya Lahadi ya yi kira ga Isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi. Kana ya ce zai zurfafa bincike akan tashin hankalin da Isra'ilawa 'yan kamaguri zauna ke yi wa 'yan Falastino a yammacin gabar teku inda suka mamaye. Isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan Hamas, sannan ta ce manufarta ita ce ta tarwatsa duk wani wanda ke da alaka da kungiyar, yayin da ta yi wa fararen hula a Gaza a gargaɗi su fice daga yankin. Ita ma Hamas, wacce take samun goyon bayan Iran, ta lashe takwabin ganin bayan Isra'ila. Kan ya kuma yi kira ga Hamas, kungiyar da Amurka ta ayyana ta da ta'addanci, ta mutunta dokokin yaƙi, sannan ta kiyaye yin almubazzaranci da kayayyakin jin ƙan da aka tallafa wa mazauna zirin Gaza, wacce aka yi wa ƙawanya da su. Pentagon ta shaida a jiya Lahadi cewa mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirage mara matuƙa masu ɗauke da makamai da rokoki a wani harin da aka kwashe sa'o'i 5 wanda suka yi ta auna jirgin ruwan yakin Amurka da wasu jerin jirage 'yan kasuwa a tekun Maliya, inda akalla ɗaya daga cikin rokokin ya cimma wani jirgin dakon kaya da ke ɗauke da tutar Bahamas. Jirgin yakin Amurka mai laƙabi wanda aka fi sani da USS Kearney ya yi nasarar kakkaɓo wasu jirage mara matuƙa mallakin Houthi waɗanda aka aunata da su, matakin da ka iya tsananta jerin hare-haren da ke da alaƙa da rikicin gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Hamas, wanda ke neman shiga wata na biyu. Harin bai yi wa jirgin Amurka wata illa ba. Mayakin da ke samun goyon bayan Iran sun kwashe sama da wata ɗaya, suna kaiwa dakarun Amurka su 2,500 da ke da sansani a Iraki da kuma wasu dakaru 900 da ke Siriya hare-haren roka da jirage mara matuƙa. A ƙarshe, Darajar hannayen jari sun yi ƙasa a kasuwar hada-hadar kuɗi na Wall Street gabanin wasu rahotanni masu muhimmanci da ake sa ran za a fitar cikin wannan makon game da kasuwar ayyuka wanda ka iya fayyace kuɗin ruwan da Amurka za ta biya kan basussukan da ake banta. Darajar hannayen jarin S&P a yau Litinin ya haura da kaso 0.9. Sannan wannan ne wato wannan na zuwa ne bayan watan da kamfanin ya fi wato wannan na zuwa ne bayan da kamfanin ya samu daraja cikin sama da shekara guda. Hannayen jarin kamfanin Dow Jones kuma ya yi ƙasa da maki 150. Sannan kamfanin Nasdaq shi ma ya yi ƙasa da kashi 1.5 cikin 100. Kamfanin jiragen sama na Alaska Airlines kuma ya rubuta bayan da ya bayyana cewa zai sayi hannayen jarin kamfanin Hawaii Airlines. Darajar Spotify ya yi sama bayan da ya sanar da rage ma'aikatansa a karo na uku cikin shekarar nan. Kuɗin ruwan da Amurka ke biya kan basussuka da ake binta sun yi sama, sannan farashin ɗanyen mai ya yi ƙasa a kasuwar ɗanyen mai na duniya.
Sashen ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar da ma 'yan Nijar ɗin na kira ga manyan jami'an gwamnatin Najeriya da 'yan siyasa da su matsa lamba saboda taron ECOWAS da ke tafe ya kawo ƙarshen takunkuma a Nijar, ganin irin halin da talakawa ke ciki a ƙasashen biyu. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Ana gab da sakamakon ƙarar da Nijar ta shigar game da takunkuman da sai dai yawo ko ECOWAS ta saka mata da mataron shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS ko sai dai yawo tun daga ranar 6 ga wannan wata na Disamba Abuja. Muryoyi ne suka so ba tashi a nan jamhuriyar Nijar da ma 'yan Najeriya da ke kan iyakokin ƙasashen biyu. Na yin kira ga dattawan arewacin ƙasar ta Najeriya da su shawarci Bola Ahmed Tinubu, shugaban tarayyar Najeriya bugu da ari shugaban ECOWAS, da cewa barin wannan takunkumin ba zai haifar da ɗa mai idanu ba ga tattalin arzikin arewacin Najeriya da jamhuriyar Nijar.
Isa Ibrahim, to mu fatan mu dai shine gaskiya muna son a sasanta ya kasance cewar wannan takunkumi da aka sa Nijar, mu mazauna Nijar 'yan Najeriya, domin Allah muna cikin wani hali fiye ma da 'yan ƙasa fiye da su. To gabanin mu na arewa su taimake mu dan Allah dan annabi akan wani abu a samu a sasanta wannan abu.
Alhaji Umman dan Makera, muna kira gare su shugaban ne na Najeriya da gwamnoni da sarakunan gargajiya da 'yan majalisa da sanatoci, su game kansu wallahi sun mutallahi su yi mana kokarin da sun ka sa an ka bude hanya wanga taron da za a yi suna sa ta cikin su cewa ga cikin halin da take hawa.
'Yan Nijar din na dakon wannan taron na shugabannin kasashen ECOWAS da ke zuwa biyo bayan ficewar kasashen Nijar da Burkina Faso daga kungiyar nan ta kasashen Sahel masu yaki da ta'addanci ta G5 Sahel. Abinda yasa 'yan Nijar da Najeriya da ke wannan iyakar cewa fa ko yanzu wannan takunkumin yawa arewacin Najeriya illoli da ma jamhuriyar ta Nijar a nonin tattalin arziki da dama.
Sunana Alhaji Abubakar Sama'ila, kasuwanci mu muna cudanyar juna ne, mahi yawan duk wanda suke nan arewacin Najeriya da nan kudancin Nijar kasuwanci tare ne ake yin shi, domin ka diba yanzu kana ganin cewa kashi 90 cikin 100 na 'yan kasuwa na Najeriya da na Nijar sun kariya akan wannan like boda.
Surana Muktar Magaji Adamu a Najeriya, ina cikin garin Kano Gwale local government. A rufe boda ya kawo illa sosai saboda akwai masu shige da fice na harkar kasuwanci, mu ma kasuwancin mu yayi ƙasa, abubuwa ba shigowa suke yi ba, kaga dole kasuwanci a samu matsala. Rashin aikin yi karuwa yake, talauci yayi ma mutane yawa, hauhawa kayan farashi yayi yawa, mutum ma bai san yanda zai ba, kaga mutum da karfin sa yazo yana ka taimaka masa ba rashin lafiya ba ce ba, kawai babu ci.
A nasa bangaren Abdullahi Karami, wani dan fafataka a kasar ta jamhuriyar Niger, yana ganin fa cewa wannan takunkumin albarkacin wannan zaman kotu ECOWAS da ma na taron shugabannin kasashen sai dai yawo Abuja, wajen guriyar ta Niger shine mafi a'ala wa arewacin Najeriya da kasar ta jamhuriyar Niger, saboda zomo ya gaji kar ya gaji.
Daga mu wajen mu Niger kuma da su wajen kuma ɗan wajen mu ɗan wancan su ma arewaci sun samu matsala kwarai kamar mu, tunda matsala ba muka ai muke samu ta ɗan Niger, har su wancan da zo ta fayi an ka doki wani Najeriya, wani Benin, wani su ma suna cikin matsala kamar inda muke cikin matsala. Eh, arewacin Najeriya suna cikin matsala sosai, tunda an na ko ba zan tuna maki yanzu an ka doki bisa halin kasuwanci. Kasuwanci sevren Niger muna depend da boku da kasuwanci da Najeriya, me su ma a yanzu tan da ake a yanzu su ɗan Najeriya ma ɗan arewacin Najeriya sun yi mu samu matsala bisa wannan riyar frontier kin da akai.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To, gaida Haruna daga Niger kuma sai Kamaru, inda yawan yada labaran ƙarya ciki har da mai cewa an saki waɗanda suka kashe wani ɗan jarida ya kusa jefa ƙasar cikin rudani. Maimunatu Sadu gare ki.
Labarai biyu ne suka haifar da cece-kuce a kasar Kamaru. Na farko na sanar da sakin talala da aka yi wa shugaban masu fafutukar leƙen asiri na Kamaru, Leopold Maxim Eko Eko, da kuma shugaban kungiyar Anecdote Amugu Bilinga, waɗanda suke gidan yari na tsawon watanni tara saboda zargin da ake musu da hannu dumu-dumu cikin kisan sharar ɗan jaridar nan na gidan Radio Amplitude FM Martinez Zugo. Sannan labari na biyu kuma cewa labarin Jabuni wanda ya soke na farko ya sa iyalan da lauyoyin waɗanda ake zargin su shiga wani yanayi. Mu saurari lauyan Maxime Eko Eko, Maître Serge Simplice Zoku.
Pour nous la réalité c'est que ce matin,
mun fuskanci wani yanayi da muka wayi gari da wani sabon mataki cewa alkalin kotu mai bincike ya yanke hukuncin sako wanda nake karewa da yake tsare kafin a yi masa shari'a, tare da bayar da umarnin a sako shi. Kuma wannan hukunci an yanke ne a gaban alkali
fait en plus en présence d'au moins 5 personnes.
A cikin wata sanarwa, Lieutenant Kanar Florent Emesikati na biyu kamo ya bayyana cewa ci gaba da tsare waɗannan mutane biyu bai dace ba dangane da bayanin gaskiya, saboda ainihin Justin Danwe shugaban komanda kuma wanda ake zargi da wahalar da marigayi sannan ya kashe shi ya wanke Amugu Bilinga ga duk wani zargi na kisa. Dr. Luison Esumba, malami mai karantar da doka a jami'a, yayi bayani kamar haka.
Juge qui gère la procédure peut aller au-delà de la loi.
Alkalin da ke tafiyar da wannan lamarin ka iya shawa doka gaba. Muhallin wannan shari'a attawa mahangar siyasa ce, domin lallai kuwa akwai 'yan siyasa da suke da wuyan sha'ani, musamman idan shugaban leƙen asiri na jamhuriyar ne da yake da hannu dumu-dumu cikin wannan kisan, sannan da abokin aikinsa da kuma babban ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa Amugu Bilinga. Wannan lamarin siyasa ce kawai, amma ana wahan jin ya kamata a nemi hanyoyi da za a gabatar da gaskiyar lamarin. Sai dai umarni da alkalin kotun soji ya bayar na hukuncin sakin cewa ya Jabuni, kuma ya tabbatar cewa babban ɗan kasuwa kuma attajirin nan na Kamaru Amugu Bilinga da shugaban mai leƙen asiri Leopold Maxim Eko Eko za su ci gaba da zama a gidan yari. Abin tunatarwa a nan, 17 ga watan Janairu 2023 ne aka yi garkuwa da marigayi Martinez Zogo a gaban brigade din gendarma na Nkolkundi da ke birnin Yaounde. Kwanaki biyar aka gano gawarsa, wanda aka kai babban asibitin birnin Yaounde da suka gano cewa marigayin ya fuskanci cin zarafi da dama. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
To, gaida Maimunatu, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Kan hanya koye aiki a yau, kowane gumi na yake ci. Kaya ya kan sha dadi kayan yarabumi na nake ce
kayan yarabumi na nake ce
sai an sha ya kan sha dadi kayan yarabumi na nake ce
kayan yarabumi na nake
kama da zamanin na kawen mu akal nake yauna yazan hanna haudoki na hauke ke ina bin sababu
gaida marga isha ta yanzu muka sani malumfashi da rahoto na musamman
yanayin rayuwa a kasashen duniya yana kara rauni musamman ma a kasashe masu tasowa na yankin Afirka ciki ka hadda Najeriya wannan ya sanya wasu daga cikin kasashen na Afirka suka dauki kyawawan matakai masu tsauri na tsuke bakin ajihun gwamnati don inganta rayuwar al'ummominsu nan gaba idan an samu mafita. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera shike kan gaba wajen jan tamarar inganta rayuwar al'ummar kasarsa. Yace,
I'm here to serve Malawians.
Na zo in yi wa al'ummar Malawi ne aiki a dan haka a shirye nake in yi duk abubuwan da suka dace komin tsaurinsu ga jama'a matakar dai za ta kai mu ga samun mafita a nan gaba daga halin da ake ciki. Na farko dai zan dawo da darajar kwacha wato kudin kasarmu da aka karya shi da gangan kuma zan yi hakan ne ta hanyar bunƙasa kayayyakin da za mu rika fitar da su muna saidawa ga kasashen duniya don samun kuɗaɗen mu sanya. Yin hakan ba ƙaramin abu ba ne, za a ji a jika, saboda haka dole sai dai dukkanmu mu yi haƙuri kuma mu sake fasalin yanayin rayuwarmu mu yi watsi da batun almubazzaranci da kuɗi.
I myself have to lead by example. This is why, effective immediate, all of my international trips between now and the end of the fiscal year, beginning with my trip to COP28 at the end of this month, are canceled. By extension, I'm putting a freeze on all public-funded international trips for all public officers at all levels, including those in Paris status, until the end of the financial year in March. In fact, all cabinet members currently abroad on public-funded trips must return to Malawi with immediate effect.
Daga yanzu na soke dukkan wasu tafiye-tafiye zuwa kasashen waje da aka shirya mani har ya zuwa ƙarshen wannan shekarar kuɗi da muke ciki. Ciki kuwa har da taron alkinta muhalli na duniya wato COP28 da ake yi a can Dubai. Na kuma soke dukkan wasu tafiye-tafiyen jami'an ma'aikatan gwamnati da kuma na hukumomi. Hatta ma ministoci da suke kasashen waje suna wasu ziyarar aiki. To na umurce su da yanzu nan kowa ya kamo hanya ya dawo gida kuma wannan doka za ta ci gaba da aiki har ya zuwa ƙarshen shekarar kasafin kuɗinmu da zai ƙare a watan Maris na baɗi nan da wasu watanni. Wannan mataki da shugaban ƙasar Malawi ya ɗauka ya tabbatar da wancan jawabi da uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Amurka wato Michelle Obama ta yi ne a wajen yakin neman zaɓe a can ƙasar tasu, inda take cewa:
"The presidency doesn't change who you are, it reveals who you are."
Fadar gwamnati ba za ta canza matsayinka ba, sai dai ta bayyana halinka a zahiri. Tabbas Amurka ita ce uwar demokaradiyyar duniya, da su ake koyi kuma ya kamata a koyi da tsalaye da tsabi'unsu na mulki na adalci. Kasar Kenya ma ta bi sahun neman hanyoyin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar rage almubazzaranci, domin an sami 'yar majalisar wakilai ta kasar mai wakiltar Banjul ta Kudu mace, wacce ganin raunin tattalin arzikin ƙasarsu ta miƙe a zarar majalisa tana jan hankalin majalisa game da yi wa wato ofishin shugaban ƙasa da kuma gononi magana na wannan tafiya a cikin kwamban motoci masu tsawo.
"As a Muslim, I am not scared of death. I'm scared of the day of judgment. But to come to Kenya, the poor country, with overloaded debt, a governor, a president, passes with all those motorcades, and you wonder where they're going to. But I want to remind them, there's an equalizer. That equalizer is death. When you die, you remove those cars. When you die, you will go to your God. And God will have one question for you."
Ita ma Najeriya wacce yanzu haka take halartar taron alkinta muhalli a Dubai da wakilai 1,411 tana fama da raunin tattalin arziki ga kuma ɗimbin bashi na ƙasar waje da ke kanta. Ƙasashe da dama sukan yi ƙoƙarin fito da hanyoyin da za su magance, za su shawo kan wannan al'amari na ƙuncin kuɗin da suke fama da shi. Shin me yasa ya ba a yi a Najeriya? Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danford Jiyo ta Sokoto ya amsa wannan fatawar:
"Wata sha'ani na tattalin arziki lokaci yakan kawo ƙasashe daban-daban, wasu su samu shi sama, wasu su samu shi ƙasa. Amma kowace ƙasa, duk yanda al'amari ya zo, kuma za ta yi ƙoƙari ta samu alhairi da ke cikin wannan al'amari da ya zo a wannan lokaci. Za ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewa ɓanna na dukiyar ƙasa da 'yan ƙasa ta rage ta ƙwarai da gaske. Sha'ani na gudanar da mulki ta rage kashin kuɗi a nan. Sannan ta mai da ɗan abin da ta samu wajen ƙirƙiro ayyuka da kuma yanda arziki zai bazu a hannun mutane daban-daban. A Najeriya wannan yabuwaya sai ya kasance shugabanni, watan su da amanya, sun taushe waɗanda a ƙanana. Wannan shi ya sa biyan da aka ce an hito da wani tsari a Najeriya domin a samu mutane su tarbiyyantu a kan ɗan amfani da ɗan abin da Allah ya ba su. A Najeriya sai haga wannan da ya aiki ba, saboda masu dokat to su ne an masu karya doka. Dukiya wadda Najeriya ke kashewa ta tafiyar da mulki na gefen mulki ba kaɗan na bane, da wadda ake kashewa ta tafiyar da majalisa, wannan ba kaɗan na bane. An ɗauki tsari cewa akwai kulawa na irin abin da ake kashewa, da duk yanda aka yi Najeriya ta iya tafiyar da kanta.
To amma prof, wannan al'amari haka demokradiyyar take?
Ai, tamu demokradiyya daban take. Ai, ƙasashe da yawa kana gani waɗanda ke mulki na demokradiyya kuma suna tafiyar da tattalin arzikinsu daidai kurji daidai ruwa ne. Amma mu irin tamu demokradiyya daban take. Kamar in ka dubi irin maganganu waɗanda sarkin Kano ya taɓa yi, cewa kashi kusan 20% na tattalin arzikin ƙasa yake faɗa a wani lokaci cewa ana kashe ma 'yan majalisa da basu wuce su 500 da wani abu ba duka yawansu. To kaga duk duniya babu demokradiyyar da ka ɗauka haka. Babu demokradiyyar da ke ɗauka irin yawan motoci da kake gani idan gwamna ya fita, motoci da taraga da ke biyar shi, da irin dukiyar da ake kashewa nan, babu inda aka haka. Babu inda kake gani irin kuɗin da ake warewa domin ciyar da gidan shugaban ƙasa da gidajen gwamnoni. Ai, babu demokradiyyar da ka ɗauka wannan sai irin ƙasa ta. Kuɗi irin waɗanda ake kashewa domin shizan an tafiyar da sha'anin zaɓe, kuma shi ɗan takara kuɗin da zai kashe har shi kasance yanda za shi kai ga cin zaɓe, wanda ko bayan cin zaɓe idan ya faɗa maka irin biliyoyin kuɗin da ya kashe kafin shi kai ganga, ai kuma duk babu wata demokradiyya ta duniya inda aka haka, nan banda irin mu. Domin bayan ya kai ganga sai ya hidda kudin shi kafin wata magana duka.
Amma Professor, anya su kadai ne za su dauki wannan nauyin laifi koko?
Eh, mu ƴan ƙasa muna da laifi domin mu ke zaɓin su, amma an ba mu ilimin da muke iya ganewa, an aza mu akan yanda za mu so ƙasar mu yi kishin ta, shi zan muna iya sadaukar da kai domin ƙasar mu. Duk waɗannan in ka duba ba a yi mu da su ba. Don haka da gangan an ka bar mu cikin halin ƴan ƙasa yanda suke nan, domin su kuma shugabannin su ci gaba da yanda suke su.
To ina mafita?
To mafita babba ita ce dole irin waɗannan abubuwa jama'a su samu ilimi, su samu fahimta da kishin ƙasar su, su so ƙasar su. Su fahimci cewa ba mu da wata ƙasa mu ban da waga Najeriya. Ashe ya zama wajibi gare mu mu riƙe ƙasar mu, mu yi kishin ƙasar mu, mu rabu da shugabanni waɗanda ke almubazzaranci da dukiyar ƙasa. Mu duba in mun taho zaɓe, mu daina sai da ƙuri'a mu wajen zaɓe, mu yi ƙoƙari mu yi zaɓe akan cancanta.
Professor Bello Badakinan, malami a jami'ar Usman Dan Fodio da ke jami'ar Birnin Sokoto. Yi wa al'umma mulki na adalci taki ne ga ɗorewar demokuraɗiyya. A daɗe ana yi sai gaskiya. Sanci Abu Malfashi, murar Amurka daga Katsina, Najeriya.
To a gaida Sadi, masu saurare karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi. To masu saurare, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To a taƙaice, kuɗaɗe a Amurka ta yi, wato kuɗaɗen da Amurka ta yi tanadi don tallafa wa Ukraine da su sun kusan ƙarewa, sannan Ukraine na da ƙarancin lokacin da za ta kare kanta daga lugudan wutar Rasha, a cewar daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi Shalanda Young, wacce ta yi gargaɗi cikin wata wasiƙa da ta aika wa kakakin majalisa Mike Johnson da sauran shugabannin majalisar. Young ta faɗa a cikin wasiƙar ta cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar kuɗaɗen da Amurka ta tanadar don taimaka wa Ukraine da tallafin soji za su ƙare. Ba za ta iya ci gaba da faɗar ba, abinda Young ta shaida kenan a game da Ukraine. Ta kuma yi nuni da cewa babu kuɗaɗen da Amurka za ta tallafa da Ukraine da su wajen farfaɗo da komaɗar tattalin arzikinta. Mai shari'a a kotun laifuka na duniya, wato ICC, a jiya Lahadi ya yi kira ga Isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi. Kana ya ce zai zurfafa bincike akan tashin hankalin da Isra'ila ke yi, wato Isra'ilawa 'yan kama wuri zauna suke yi wa 'yan Falastinu a yammacin gabar teku inda suka mamaye. Isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan Hamas, sannan ta ce manufarta ita ce ta ga ta tarwatsa duk wani wanda ke da alaka da kungiyar, yayin da ta yi wa fararen hula a Gaza gargaɗi su fice daga yankin. Ita ma Hamas, wacce take samun goyon bayan Iran, ta lashe takobin ganin bayan Isra'ila. Pentagon ta shaida a jiya Lahadi cewa mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirage mara matuƙa masu ɗauke da makamai da rokoki a wani harin da aka kwashe sa'o'i 5 wanda suka yi ta auna jirgin ruwan yakin Amurka da wasu jerin jirage 'yan kasuwa a tekun Maliya, inda akalla ɗaya daga cikin rokokin ya cimma wani jirgin dakon kaya da ke ɗauke da tutar Bahamas.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.